sarari na zubarya hawaina bar san raina barki zanyi bankwana yayi nazari aneri ko kurana har abada da saki raina yake kwana
son sarari na zubarya hawaina bar san raina barki zanyi bankwana yayi nazari aneri ko kurana har abada da saki raina yake kwana mai bankwana zuciyar ka kai labuni sama aiki za karka
shine rike naisa ana gama babban arziki
in karke kaisa aka gama babban arziki
almusai afa karke ni kare nayi yoda na sani kawal waniya ta sota mai shambawa
mai shambaiwa
wai ido na zo ba suke ba kauta
ba kautawa
kuna kudu ta mukar da barewa
da barewa
shi zuwa cikin ciki na sankuwa
na sankuwa
kin ko mai laifi ya biwa
ya biwa
sun kawai ido na shedar kauna sa'ana gama babban arziki
in karke kaisa aka gama babban
ai nazari na bintuko labari na
labari na
wace mai burin faranta rai
faranta rai na
wace ce mai shari mun hawaye na
hawaye na
kuma wace ce za ta bani gurin kwana
gurin kwana
alfarma nake bidaya mai suna
ya mai suna
ji kai ki sake aura wata sa'ana gama babban arziki
in karke kaisa aka gama babban
soyayya tunde a zuciya banda sukuni
banda sukuni
kamar karwawa a titi an hange
an hange
ki na riga a sokin zamto tsani
ka zama tsani
ta ta ki ce magani gare ni
a gare ni
kamshin jikin ki na fita an hange ni
an hange
da juna
mai bankwana zuciyar ka kai labuni sama aiki za karka
shine rike naisa ana gama babban arziki
in karke kaisa aka gama babban
so jirbi ya sani cikin kunci
cikin kunci
na duba ko da dare ba na bacci
ba na bacci
ina da uwa har da uba amma maraici
yayi maraici
san kauna sani na yi takaici
yayi takaici
ya sani ba gari nikin nuna karamci
karamci
mutunci a saki raina yi kona
mai bankwana zuciyar ka kai labuni sama aiki za karka
shine rike naisa ana gama babban arziki
in karke kaisa aka gama babban arziki
wai yo kai na duniya
ya ya sha masoyi mai girma
wai yo kai na duniya
masoyi kai min alfarma sana adama
mai zarafi yayi kira soke juyo
kana juyo
malin kirki ni nake so in koyo
so kai koyo
na zo gari kiki mun oyo
nai oyo yo
min raina ki kadai ya kai kiwo
so kai kiwo
ta mata aso yo ki kika janyo
ni tana janyo
itiya ta na ta zubai da ruwan kauna
mai bankwana zuciyar ka kai labuni sama aiki za ka
shine rike naisa ana gama babban arziki
in karke kaisa aka gama babban
a kaina farin kokarin ba
karauna
ko kana a gare ki ina tuba
naiwa tuba
sanin so a zuciya bai goge ba
bai goge ba
zato na so in ci zangarawa su da nawi ban ci ban dauka ba ni shirin aure da ke yau nayi ban kwana
ai ba kwana zuciyar ka kai lamuni sama aiki za ka
rika shine ina isa ana gama babban arziki